the roads.
Right.
This could be a recording.
Yeah.
The roads channel is.
The roads channel, yeah, the thing.
John Drive.
This thing does not work.
Local Drive.
I don't think this is right.
Sure.
Plausible.
We're gonna use my machine gun ammo belt and
gone from feeling like I made so much progress to being able to play it all.
Oh.
I would do that too. More than it seems like it will at first.
Yeah.
I'm sure I wasn't being of any assistance.
Oh, that's alright.
It's like you finally get to where you can do something and then like you're like, I don't wanna do that, I wanna do this other thing.
Well,
Thank you.
it's so hard not to like try to just balls out and go faster and faster. You don't play harder and harder.
Right.
Like that. But when I do that, you know what I mean.
Right.
Da 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 da
What's it, what are you, not quite a plateau because I just need to practice more. It's not like I'm stuck. It's more like I've just finally got to the point where I'm gonna be better than I am.
Yeah.
It's the violin though, so.
Thank you.
Facebook might have its own channel.
Thank you.